Matsalolin da ake fuskanta kan masu yin sha'anin samar da fasfo ko sabantawa ta bayan fage tare da karbar makudan kuɗaɗe daga hannun masu bukata musamman na gaggawa da ya sake kunno kai ne. Biyo bayan da ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi kira ga hukumar EFCC da ta fara kaman waɗanda ke da hannu cikin al'amarin a cikin makon jiya alakari da korafe-korafe da 'yan Najeriya ke yi a game da mawuyacin yanayin da suke shiga wajen neman sabo ko sabanta fasfo akan lokaci da suke bukata. Wannan al'amari na jinkiri da ake samu a sha'anin samar da fasfodi a cewar hukumomin da abin ya shafa baya rasa nasaba da tasirin ɓullar annobar coronavirus a ƙarshen shekarar 2019 da ta tsayar da al'amuran yau da kullum a faɗin duniya cak inda aka sami ƙarancin takardun buga fasfo. To sai dai wasu bayanai daga wasu da suke da masaniya kan harkar sun ce matsalar ta samo asali ne saboda matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na dakatar da wata ƙwangila da aka bayar tun zamanin gwamnatin Obasanjo inda wani kamfanin ƙasar waje ke bugawa Najeriya takardar fasfo ɗin. Lamarin da ya kai ga samun sabani har kamfanin ya ce sai gwamnati ta bashi kuɗi hannu kafin ya buga mata takardun fasfo, abinda ya sa kenan ake samun ƙarancin takardun fasfo ɗin. 'Yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar dai sun yi ta korafe-korafe akan yanayin da suka shiga sakamakon tsawon lokacin da ake ɗauka wajen buga sabo ko sabunta tsohon fasfo, kamar yadda Trust Igiyong, wani ɗan ƙasar da ya yi jiran kusan watanni 5 a yayin neman sabunta fasfo ɗin sa, al'amarin da ya kusa sanya shi rasa damar rubuta jarabawar share fagen zuwa ƙasar waje karatu na IELTS.
Lost my passport and wrote to the passport control officer for a new one. It would take about 4 months of constant struggle. All of this finally to get the passport, barely 48 hours to my IELTS exam.
Sunana Kabir Usman Kabir. Ni kaina lokacin da naje neman passport zan yi, na wahala a ce babu, a ce akwai, a ce babu, a ce akwai. To sai da take ta kawo ni kaina musamman sai da naje wani kauye can waje dan amana ne, sannan na samu wannan passport din cikin kwana 4 kwana 5. Na bada kuɗi mai yawa, akalla ya kai wajen 65,000 zuwa 70,000, sannan na samu passport din. Dai hakika ita gwamnati tana da kusan laifi a ciki, laifinta ɗaya bata kawo shi yawo da ci mutane ba. So wanda zaka ga an samu an ɗauka an yi wa mutum an bashi, tana da reserve wanda za a ajiye ko da manya ko wani babba, a ya danganci ya kake, sannan za a fito da booklet din guda ɗaya a baka, a yi maka wannan abu.
A game da wannan kikikakar da ake yi kan batun fasfo, shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi tsokaci.
Eh to al'amarin gaskiya ne, muna nan muna kai ta wannan gefe din, amma babban matsala shine shi minista din da ministry na shi da su hukumar shiga da fice ya kamata su yi wa su gyara akan al'amuran da shali da ya danganci wannan issue na passport din. Na daya shine shugaban kasa ya ba da umarni na cewa wannan passport din a dinga buga shi a Najeriya. Wannan umarnin nan na shugaban kasa wannan ministry bata yi ba har yanzu. An je ministry ta je ta ba da wata kwangila akan wani mutum wanda ba asalinsa ba ma dan Najeriya bane, ya zo ya dinga kawo wa'annan abubuwa na passport din, kuma shi yake rubuta da shi. Don ko a ce kwangilan ma shekara ɗaya ce shekara biyu, a'a, ita kwangila din wai ta dindindin ce sai ya ba da ko passport ko miliyan 100 ne ko nawa ne. To ai wannan shine babban matsala. Ya kamata a ce an yi gyara da wannan kwangila din da wannan ministrin suka bayar. Na biyu, ɗaya daga cikin matsalar da muke gani shine a yanzu nan da muke miki wannan magana, idan kika je kika ce kina son passport, za a ce ki zo bayan sati 7 sannan a zo a bashi passport. Kika wannan ai shi ke kawo cewa mutane su zo suna buƙatar, da Allah suna so gobe, suna so wani sati, kuma ta wannan gefe za a gida cewa kamar za a musu alfarma ne, dan ko sai sun bada cin hanci da rashawa.
Amma kwannin bayan nan ma sai da majalisar wakilai ta kasar ta kudura aniyar gudanar da bincike kan badakalar fasfo, karancin takardun bugawa da kuma jinkirin da ake samu wajen bayarwa daga bangaren hukumar shige da fice ta Najeriya. Kazalika shi ma ministan harkokin cikin gida Rauf Arebeshola ya taba jaddada kokarin da ma'aikatar sa ke yi wajen samu bakin zari kan al'amarin, inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su kwantar da hankulansu, yana mai cewa akwai isassun takardun yin fasfo a yanzu kuma an tura su ga office na hukumar don biyan buƙatun 'yan Najeriya. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.